والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يوم 23 ga daidai watan safar hijira tana da 2043 wanda ya dace da 28 ga watan tara mai dajiya tana da 2021 za mu shiga darasin littafin ta'limul muta'allim
na'am
shi ne ƙarshen darasin mu kenan
na'am
yace wa mimma yazidu fil umri yana daga abin da yake dada albarkar rayuwa albirru nagarta alkhairi dukkan alkhairi da ka sani dan kalman albirru ya game duk wani abin da aka ce wannan abin alkhairi ne birru yana iya daukan shi to mutum ya zamo mai alkhairi mai nagarta shi kanshi din ya zamo mai nagarta sannan ya zamo mai alkhairi wannan yana dada albarkar rayuwa sannan watarkul aza da barin cutarwa kar mutum ya cutar da kowa cutar da jama'a musamman ma cutar da musulmi yana rage albarkar rayuwa anan malamai sun yi kauli biyo suka ce zahirin rayuwar alheri yake karawa dan ya zo a hadisi ko da ifi ne mutum zaka ga kwata kwata saura kwana 30 ya mutu amma saboda tsaba alherin shi sai a dinka wannan kwanakin su zama shekaru shekara 30 wani kuma saura shekara 30 saboda tsabar cutarwa sai a dunkule zama kwana 30 kaga wannan zahiri kenan kuma koda ba a zahiri ba za a kara kwanakin ba za a rage ba ai alkhairi din in kana yi zai kara ma albarkar rayuwar sai kaga a kwana daya kai abin da wani a shekara din ma bai ba dama meye amfanin zaman duniyan ai a ci amfanin lahira to in ka zo mai alheri sai kaga a dan shekarun ka kadan amma kuma ka shekarun yayi albarkan da mai shekara da yawa bai samu kamar naka ba to duk dai alkhairi yana kara wannan sannan sharri ko kuma cutarwa yana ainihin rage albarkan rayuwa wa tawqiru shuyukhi da kuma darajanta dattawa duk yana kara albarkan rayuwa mutum zai samu rayuwa mai tsayi in yana darajanta dattawa dan ya zo cewa duk mutumin da yake darajanta dattawa to shi ma Allah zai azurta shi da shekaru kamar nasu wasilatul rahimi da sadar da zumunci sadar da zumunci yana ainihin ƙara albarkar rayuwar mutum ya zama kana da dan uwanka ko wani ƙarin babanka ko yayan babanka ko wani na jiki ko na jini ko abokantaka ko me ya zama kullum kana sadar da zumunci baka yanke zumunci tsakaninka da ainihin abokan zumunci da yan uwan zumunci wa an yaqula hina yusbi wa yumsi haka nan mutum ya rika karantawa yayin da ya waye gari da yayin da ya maraita kullu yawmin na kowace rana salasa marrati ya rika yi so uku subhanallahi mil almizan ya rika karanta wannan tasbihin subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah mil almizan cike da ma'auni wa munta al-ilmi matkar ya ilmi wa mablagar da maisai yarda inda yarda ya ise kure wazinatul arshi nawin al-arshi kaga subhanallahi ba iyaka kenan inda an ce mil almizan mizanin menene zai abinda zai cika shi ai kaga ba san adadin shi ba in aka ce aini munta al-ilmi ilmin ubangiji ai ba shi da aini iyaka makurar yarda iya yardan ubangiji din ai ba shi da makuratin da wali duwanu min Allah akbar sai da Allah ya yi komai sannan yake yardan Allah din har yafi duk wa'annan abubuwan saboda haka kaman mutum yayi tasbihi kenan tasbihi ya istirar ba iyaka walhamdulillah godiya ta bada ga Allah wala ilaha illallah wa zinatul arshi da nawin al arshi yawa tasbihin ya zamo ya kai daidai nawin al arshi kawo al arshi ai babban abu ne wanda duniyar gaba ɗaya da za a dunkule ya jefa akan al arshi kaga zai zama kaman wani abu ne ka dan jefa karami a cikin jeji to tasbihin ya zamo girman al arshi ko nawin al arshi zina nawi in aka zo nawi auna abu din ai nawin ake aunawa aka ce zina zina din au ma'ana nauyin abin yawa zina ya ko zina wancan zina ai akwai ya jiki wannan zinatu nauyin abu walhamdulillah godiya tabbata ga Allah wala ilaha illallah babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wallahu akbar Allah shine mafi girma shi ma dai min almizani cike da ma'auni wa munta alilmi matkar ilmi wa mablagar rida makurar yarda wa zinatul arshi nawin al'arshi wa an ya ta riza to mutum ya rike wannan tasbihin kullun safe da yamma so 30 so nawa so uku wa an yata riza an qadil ajjari radaba hakanan mutun ya kiyayi yanke danyen bishiya bishiya da ranta kawai mutun ya tsiri ainin kashe ta ya guntule ta yanke ta mutun ya kiyayi wannan sai dai aski saboda toho wannan ba a hana ba illa inda darura sai yayin darura aka ci ana so a gini a wajen ko ana so kan layi ne ana so a yi kaza to wannan da an sare bishiya ba ko amma haka kawai mutun ya sare bishiya da ranta wannan yana rage yana tauye rayuwa wa izbagu wudu'i da cika alwala mutun yayi alwala daidai ya cika ta yi farillanta sunnoninta mustahabbanta yayi ta daidai cikakkiya wa salatu bi ta'zimi da kuma sallah da ainihin girmamawa da khushu'i a cikin sallan kai sallan cikakken ka bari cikakken khushu'i a cikin sallan kuma ka girmama sallan yana sa albarkar rayuwa wal kiranu bain al hajji wal umra da kuma yin kirani tsakanin haji da umra in ka je zaka yi aikin haji ka hada da umra a cikin yiya daya ka je kai aiki daya kaga yi kirani babu aikin da ya kai shi wahala tunda in ka lura in kai ibradi zaka samu saukin yin hadaya idan kai tamattu'i zaka samu saukin ka je ka gama umra zaka huta shi kirani gashi zaka takuran kamar ibradi kuma zaka bada hadaya din zaka yanka to shine yace kirani tsakanin haji da umra shi ma yana dada ainihin albarkar rayuwa
na'am
wayin su siyati da kuma kiyaye lafiya duk hanyar da ka sani na ainihin kiwon lafiya ka bita wannan yana ainihin tsawaita ran mutum kar ka yadda ka jefa kanka cikin abin da yake da hatsari wajen ainihin inganci ko wajen lafiyar rayuwa kina hibsu siyati kiyaye lafiya wala budda ba makawa min an yata allama shay'an min at-tibbi mutum ya koyi wani abu daga ainihin magani ya zamo ka san wasu abubuwa na magani wanda wani ciwon lokaci ne zai same ka in ka san magani shi ka ba sai ka je ka bira da likita kai kaza ba zaka iya magungunan yan kananan cututtuka to ana so mutum ya san wani abu na magani wa yatabarrak kuma mutum ya riga neman albarka bil asari warida da ainihin hadisai da suka zo fitibin nabi cikin fitibin ko fitibin lati ja'ala shaykhul imamu cikin ainihin magungunan nan ko kuma ainihin littafin magani na Allah ci wanda ja'ala shaykhul imamu abul abbasi al-mustaghfiri radiyallahu anhu ya saka su fi kitabi a cikin littafin shi al-musamma bi dibbin nabi akwai littafin da ya wallafa ya ambace shi da ya suna dibbun nabi sallallahu alaihi wasallam to ya sassaka abubuwa jewa na magani a cikin wannan littafin to mutum yayi kokari ya mallaki wannan littafin ya nemi albarka da wannan ya rika nazarin littafin zai ga abubuwa jewa na magunguna wanda in abu ya same shi ko ya same wani ba sai ya je ya tambayi kowa ko ya je ya bi layin likita ba zai je siyo wannan abin ya zo ya sarrafa kuma ya zama mar magani tunda ma ainihin littafin ma yace dibbun nabi ko kuma wannan littafin ya je ya jidu man ya dulbo duk wanda ya nema zai samu in da ka je ka nema za ka samu in kai baka samu babu ka nema bane walhamdulillah godiya tabbata ga Allah ala tamami a bisa cika wannan littafin da muka yi wa sallallahu ala ladin tsira ala sayyidina ga shugaban Muhammad annabi Muhammad abdul rusul kirami mafificin manzanni masu karamci wa ali da alayen shi sabi da sabban shi al'aimmaci shugabanni al'alami mafiya sani ko madaukaka ala alama mari duri a bisa shudewan zamuna wacce a kubil ayyami da bibiyan kwanaki ma'ana tsira da aminci din kariya yanke har abada amin.